أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمنقول الله يوياك الله قام بتنور yau wato sha uku ga watan Ramadan shekara 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ranar da ke daidai da 22 ga watan Julai shekara 2013 shekara ta miladiya. My dear brothers and sisters in Islam, my dear listeners, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
We are still explaining the meaning of two verses in the Quran, which is calling believers not to forbid what Allah has made halal permissible for them. And Allah doesn't want people who transgress the boundaries of His law. And Allah is saying, eat of all the good things that Allah has made available to you. You should not make anything forbidden. Under it, it becomes compulsory that people should enjoy the good things of life and shun things that are forbidden. The principle in Islam is that, as the Prophet said, if I command you to do anything, you should do out of it what you can do. And if I forbid anything for you, you should totally stop it. This is the principles of Islamic law. You do what you can do, and you should not commit anything that is forbidden, except if there is some necessity. If Muslims will go on this law, they will have peace on earth and peace in the hereafter. Allah has forbidden us to prohibit things that have made halal. We explain all things, everything is halal, is permissible, except what Allah has prescribed in a text without any ambiguity. Such things is the haram. That's why one can confidently say any new invention is halal. Every new invention is halal. The only thing that can come in is the use of such invention. Just like the knife, people are permitted in Islam to own knives, because you use knives for cooking, for slaughtering ram and doing good things with knives. So it's halal, you should go and buy a knife. But the same knife, if you use it to kill somebody, to rob somebody, to break somebody's house, the same knife, which is an instrument, if you use it for haram, then it becomes haram. And if you use it for good, it becomes good. So all the instruments, all the developments, all the new gadgets in Islam, by de facto, they are all halal. The internet is halal, but it depends on how you use it. If you use it for bad, then it is haram. If you use it for good, it is halal. The TV is halal. If you use it for halal, it's halal. If you use it for bad, likewise, all the systems. This is another area where we Muslims, we are short of understanding. Because as it's written in Muqtada Malik, throughout the end of the world, people who are vast knowledge of fiqh, yani understanding Islam, will be very few. Most people who will be considered ulama that time, they will lack the knowledge of fiqh. Any system, whether it is political, economic, social, any system which is modern and is efficient and is effective, nobody should say it is forbidden. Such systems or such models are by de facto halal for Muslims. Because they say al-hikmah to da'a matul mu'min. Aina ma wajadaha akhadaha. Wisdom is the lost property of a faithful person. Wherever he finds it, he takes it. Now, Muslims have tried so many systems. We have tried in governance, we have tried the shura, we have tried monarchy, we have tried democracy. But what actually Islam established in government is shura. Nobody should be compelled. People should, by consensus, by their own willing, choose their leader. This is the Islamic principles of government. But are we Muslims able to establish it? No, we are not able to do that. From the era, from the beginning of Islam, after the first and second, third Khalifa, the question of Shura was destroyed. It became the sword. The sword is the government. Uthman bin Affan was killed. Those who killed him inside another Khalifa, he too, he was killed. Then is the sword became the ruler, not the Shura. So Muslims, early in Islam, we didn't apply the principle of Shura in government. We left it. Muslims in warfare, I gave a story of one of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam during the Battle of Badr, telling the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the place where you are stationed us is not actually the suitable place for war. In essence, trying to show the Prophet a better tactic in military expenditure. Now, in warfare, even Muslims left learning how to fight, learning how to make weapons. وَعَيْدُونَهُمْ مُسْتَقَاتٌ مِنْ قُوَّةٍ. Allah said, you should always prepare weapons. We neglected manufacture of weapons. We neglected military practice as we neglected government. We neglected military. We neglected medicine. Almost all the systems, efficient systems of government, we neglected them. Now in Egypt, for the first time, Muslims are coming back to Shura. Muslims are coming back to Shura. But the enemies of Muslims and Islam doesn't want this Shura to be established. Because whatever Allah has prescribed for Muslims is the only way to success. So even if we look at the West now, and we see they are successful. They are successful based on Islamic principles. The West is democratic. Their leaders are elected by consensus. This is what Allah said. So they have stability, transfer of power easily. Allah said, you people should know how to, you should study engineering so that you can make, you can manufacture things. We love that. The West is doing that. Russia is an economic power. The hospital, they studied medicine from some of our scholars, like Ibn Sina, the book Al-Qanun. They studied medicine, now they did more research, more and more research. Now we buy medicine from them. So what happened? What happened is that we neglected all the system which the Quran has entrenched on Muslims. We neglected them. Our non-Muslims took them, developed them, protected them, and it empowered them. So now we Muslims, to compound our problem, we neglected this instruction of Allah. We are backwards. Now some Muslims have realized this. We should go back to our roots. We should adopt Shura in our government. We should adopt manufacture. We should adopt military practice. We should adopt modern medicine. We should adopt these things. We are coming back to it. But unfortunately, yet another group of Muslims, they think doing that is becoming westernized. Doing that is becoming copying the Christians. Doing that is copying the Jews. So they say, no, we don't want such systems. Look at, like in America, for 200 years, they have been transferring power from one person to another, peaceful transfer of power for 200 years, peacefully. Because they have perfected the system of Shura. Nobody should take power by force. Then somebody will just come suddenly and tell you, no, no, American democracy is kufr. It's kufr. We will not take it. Okay, if you don't take American democracy, what do you take? Do you take Saudi Arabian monarchy? Or do you take Egyptian military dictatorship? Or do you take the rule of your emirs? What do you take if you don't take it? What alternative do you have? No. Americans call whatever they call it, democracy or whatever it is, once it brought stability, political stability to them, there's no problem for Muslims to adopt it, to bring to them political stability. To kaga wa musulunci ka gaya mata imani da Allah da manzannin shi dukansu na ƙarshen su Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda haka za ta yi kalmar shahada. أشهد أن لا إله إلا الله. أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله. رسول الله. الحمد لله. بسم الله
الرحمن
الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم
الله
الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ga taimako ya dawo Allah, sannan za ku kai ta wurin su mata su mata bayani. Amma an ƙasa wani ana ta su. Haka. Gara ana. Gara. Gara su kawo mai don mutane ka zan da suka ba za su ga da nuna masu maya ba su gabi ana abin da suka kawo maya. Ok, a kawo in English. The verse is telling us, you Muslims, don't forbid what Allah has said is halal. What is haram or what is forbidden must be written in black and white. If it's not written in black and white, then don't call it haram. You can say I dislike it. You can say anything, I abhor it. You can say it's not, but don't call it haram except what is written in black and white. I'm talking about what Muslims now are doing, some Muslims, or some semi-educated Muslims. When they see a perfect system perfected by non-Muslims. They label it as non-Islamic. They label it as non-Islamic. Why is it non-Islamic? One is because it came from the West or from the Jews or from the Christians. That is the reason. Because it came from them. Secondly, they may look into the system and see something that has made or have a discrepancy from what they know of their own knowledge. So if it deviates from that, then the whole system is bad. What is very wrong? You should not call something haram. It's only unless when Allah or the Prophet said it's haram. Now we are talking about political system, economic system, ministry system, medical system. Muslims, we started them well, but we ended up badly because we left reading. Militarily, we are defeated on all grounds because we don't develop military science. We neglected military science, so we are defeated militarily. Politically, we didn't develop political systems. The rule of the power swore overrides everything. Example was happening in Egypt. I'm so ashamed of the Egyptian army. It is the most useless, backward people on earth. The Egyptian army. What the Ikhwan Muslims need to do, when they get back the power, inshallah they will get it. What they need is to change that army. It's a colonial army, it's an archaic army, it's a useless army. Useless. They are agents, dogs of the Western power. For the first time in Arab world, you have a democratically elected president according to our own Sharia and according to the democratic principles. He has the highest vote. And this man is well backed. This man does not steal anything. He feels for the pains of Egypt. But suddenly, 2% of the rotten egg of Egypt collide with the military and take over power under pretext. Under pretext. And unfortunately, the bad government of Arab countries are supporting them. That's why I will hail the African Union for not recognizing this useless government of Egypt now. I praise the African Union. They say we don't recognize taking power by the gun. This is a good step. Because in fact, black, we can be black in color, but we are not black inside. Democracy, selecting leaders is an Islamic principle. So we should adopt it, no problem. Why? Look at our enemies too. They adopted democracy and it has brought stability for them. Political stability. This is what we want. We don't want somebody to come with the sword, take over this, take over that. This is what happened with Muslims. Bani Umayyah. Bani Umayyah, they started killing themselves. And Bani Abbas came and started killing them. Bani Abbas started killing their owners. They called the Persians. They are killing after killing. Muslims, this is how we ended. When we are supposed to be democratic too, yeah, I mean, we should select our leaders. Nobody should hold leaders on them. Then we love democracy. We are in anarchy. We are in monarchy. We are in dictatorship. This is what people now call Islam. Wrong. Medically. Medically, we left medical science. To the extent that people will understand something we are yet to understand and comprehend. Yesterday a doctor came to you here, one of us, a Muslim, like us, studied day and night for many years, and yet he will speak, yet there are some people who are skeptic. I don't believe. You don't believe. Well, what are you doing? You are only eating cocoa and coffee all the day. Then you don't believe. Somebody who has been reading throughout his life, you don't believe him. Backwardness. Militarily. Politically, economically, bank. A gentleman came to me just 3 days ago. I'm working in a bank and I'm confused. He's confused, he doesn't know what to do. I just asked him a simple question. You are working in a bank, yes, you are confused. Just assume that what you are doing in that bank, just assume all Muslims became confused like you and stopped working in bank. Is it good for the Muslims or bad? I ask you. You say no, it's bad for the Muslims. Because they are seriously, they are benefit. Okay, so I said for that benefit, it is haram for you now, for that benefit, to leave working in that bank. Because whatever has benefit for the Ummah of Islam, you cannot come and label it haram. With your own tongue. Who said it's haram? Who said bank is haram? Who said working in bank is haram? People are confused by the question of interest and riba. They're going to be a hospital. What is a hospital? You see blood bank. Blood bank in hospital. Somebody can say, blood in hospital? At tadawi bil haram, you are curing your own haram. Blood? Harimat alaykum al-maytat wa-dalu. Haram done. But we have a bank of blood in the hospital. And it's an integral part of modern medicine. A woman can come bleeding after childbirth. There's nothing that will cure her until when we transfuse her with blood. A child has a sickle cell anemia or other anemias, iron folic acid anemias, road traffic accident. Somebody is traveling the car. He broke his arm, lost blood. There's no medicine for him except that blood. What you realize is that this blood is used in necessity. So nobody should go to the hospital and say, I think them they are using haram to treat people. Don't look at hospital from just one view, one angle. Don't look at it. Look at the whole picture of the hospital. In economy, in modern economy, don't look at just one picture, okay, they are taking interest or capitals. Don't look at it from that. Look at the whole picture of the economy. The Western or the modern economy, what has he been able to do with our enemies? It has taken them. They have money enough to hold armies. Armies that can go around the world. That's what the picture will look. Education. Government, all this system, nobody should come and say it's haram. It's wrong. It's short-sightedness. This is what the Bible is teaching us. Don't put your tongue and say something is haram just because you think. Haram is stated categorically. May Allah show us the way out. May Allah help us from this hard time. May Allah assist us in developing and protecting ourselves and our interests. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kafin mu fara akwai bawan Allah, wani bawan Allah ya bada yadi bakwai na maza masu musulunta da atamfa hudu na mata masu musulunta. Sannan kuma akwai wata baiwar Allah ita ma, Allah ya saka mata da alheri ta bayar da atamfa goma da hijabi goma. Ta ba kuma kwamitin masu kula da marayu 10,000. Allah ya saka mata da alheri. Haka kuma ga wani bawan Allah ya bada sadakar alkur'anai guda 2. Allah ya saka mishi da alheri. Sannan akwai na ka takardar. To akwai wani bawan Allah shi kuma ya bada radul adhan guda 200 fi sabilillahi. Allah ya saka mishi da alheri. To, mun sake dogara a kan wannan ayoyi biyu don girma muhimmancin su kuma sune suke bayyana halin da muke ciki na musulmi. Aya dai suna nuna ma musulmi kada su haramta abin da Allah yake halal ne. Duk abin da Allah ya shiru halal ne. Shi haramun yana zuwa da nassi ne ya ce abu kaza haramun ne. To abin da nassi bai zo ba bai zama haram sai dai zai iya zama kuma mutashabih. Inda ya zama halal halal ba zai iya zama mutashabi, to shi mutashabi ɗinnan ba haramun bane, amma me ake son mai takawa mai wara sai ya guje shi, kuma ba su iya suka guje shi, amma ba za ta muka ce haramun bane. Me amfanin shi domin in matsala ta zo, in ka fito daga halal, ka samu halal ka yi, sai kuma aka samu matsala, sai abu ya rage biyu, mutashabi ne da kuma ne haramun wani ne za ka yi kuka sami to ɗashe yau ta sami ɗin ana neman shi yawon buyaya sai haramun ya rage su kuma haramun ne suka duba a cikin haramun biyu wani ne ya fi sauki-sauki sai ka yi mai sauki tana jin yawa ga saniya mushi mushin saniya matatta ga kuma alaji ne rai saniya mushin saniya matattan saniya matattan kurri matsalaikumin mai tatu ba yanka san wa iko mai mai mushe ita ce lafi da farko na haramci to ga alaji ne mai kima da mai laiko mai rai ya taba koka ka ce bismillah ka yanka ka ci domin nan na saniyar bayan cewa ta mutu ba a yanka ka ba shine haramci ta mutu ba a yanka ba shine haramci ko haramci na nafsi to kuma akwai wani haramci a ƙali mai ya kashe ta mai kashe ta sai ka ga abu matashi za ka ɗora ka sa a baki ka ci sai shi wannan haramcin murakkab amma wani alaji ba ba shi lafiya nan haramcin nafsi kawai ya rage kana za ka sai ka bismillahi ta yanka ka ci a kafu da rarrai irtikaf a kafu da rarrai kullum wato wajibi ne in kana da matsaloli biyu sai ka yi wanda ya sauki to haka shari'a ta ajiye muna al'amuran mu
ma'amuna a kan haka da idan liman wannan tsa ne
shi
wanda ya ci alade ba za a iya sallah ba sai a ga wanda ya ci wancan buja idan ba haka to shi ne a wurin
saboda haka kullum suka goda wanda ya fi sauki sai wa alaikum salam wani wai wanda fa baraza na wani ana matakar saniya wannan tekuwan haɗe da cikin namun saniya yake wani da huwan bai kashe wani cutar wani da huwa bai kashe wani cutar to haka abubuwa suke yi suka auna ka ga wanda ya fi sauki ka yi
ana za ta hana gane musulun tamaki
wannan wani yare kake ji da shugaban musulunci shi ne imani da Allah da manzannin shi dukansu na ƙarshe Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka muna so su yi kalmar shahada su ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kenan kin zama musulma yanzu ne sunanki wani suna kike so Aisha kenan kike so kenan to masha Allah ya kyau Allah ya baka Allah miki albarka ga taimako
ga ɗari biyu nan
to ga taimako bayan Allah ta taimaki sannan akwai mata yin wanki wanda za su yi miki bayani game da ayyukan addini sai ku kashe wurin su na ɗazu ba ku ba ta kuɗi ba
to
wa kulu
muna son malam ya ƙara yin bayani kan magana ta shekaran jiya don waɗansu sun buɗe wani babu cewa ta halatta cewa a je a ciyo kuɗin gwamnati a zo daga baya a yi kafara Allah zai yafi
su mutane sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana magana sai ya maimaita ta kashi nawa kuma ya faɗe ta a hankali domin ya san yadda mutane suke wani yana jin wa'azi ne da zuciyar shi don ya fahimci me zai yi yanzu ya gyara addinin shi wani kuma yana saurare ne don ya samu shubha ya samu kuskure ko ya samu wani abu da zai suka ko ya yi amfani da shi ya ɓace الله يعلم الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. القرآن يمكن سواري ولو شبه كل شيء لا شرك القرآن يقول مش تأويلي بيومين فتنة كور وهذا ما ذكر من بياني أنا من مدنة من شبه من بياني ميكاو أين من مدنة علبة وأن لا ميت بيانا متن ميتا سكت الغملتي كتن غملتي في دي دينا مسلاتي kuma shi ne tambayin ba ya ce akwai lada ta yadda abin yake a fikihu sai ka duba usul na fikihu malaman fikihu sun yadda mutum ne a hatin ƙwararru ya yi tsarin sa-sa-san shi ya tala kudi sai ce zan je haji zan je haji ya ɗauki kuɗi ya je haji kun ga furin da haji kenan ya saukar ko sai malamai suka ce sahha hajjihu hajjin shi ya inganta wa aka amma ya yi ne yan saɓo hajji ya yi amma ya yi ne saɓo to wannan saɓo in yana so ya tuba daga gare shi sai ya mayar da kuɗin da ya sata zuwa ga masu ci kuma ya ce astaghfirullah to wannan ba ya haji ba kuma wannan sabon ba ya cika da gari ki ba to ne kuma kuke jin shi da matsala dan da kawai ya taba kudin gwamnati shi ne matsalar ku ta lamarin ba haka yake ba shi kuma yan da nake na ba ku kisa Umar radiyallahu anhu biyu Abdullahi da Ubaydullah sojoji kaga Umar yana khalifa yaran shi ma sojoji ne kuka yaki yara ya ta tsaro ya ƙoro za su dawo gida sai suka ce ba su biya a kai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam gwamna a basara abu musa al-ash'ari bari su biyo sai yana da alaƙa da ubansu sosai bari su biya su gaishe shi sannan su wuce su yi madina da suka je ya yi mahaban da su ya ji daɗi kuma ga shi ayan halifa ne su biyu ya ce ta da dai na san wani abu da zan muku ya amfane ku yana tsara maganar nan sai kai wata fikira ta zo mishi sai ce a to ai da man ga kudin zakka wanda nake so a kai madina a kai wa commander in chief ga kudin zakka ku dauki wannan kudin ku yi tijara ku sayi kaya fatauci daga basra ku kai madina in ku kai madina ku sayar sai ku ɗebe wata ɗan kudin ku kai manzonku shi ne kudin harajin mutanen basra amma wannan fa'ilin fa ribar ta ku ce ku rike wannan ba ta hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam bane haka ba ku din gwamnati ya ba ku ba haka to wannan ijtihadi shi ne ijtihadi ne dan ba nasu ba ijtihadi suka yi ku din gwamnati ne ya ba a ran khalifa ku je ku yi tijara amma ku mayar ma gwamnati da kudin ta ko kuma ku rike ne riba Abu Musa al-Ash'ari so karba suka zo madina kuma kusan su ba su da munafunci da irin munafukan yau ne yanzu za su gaya wa khalifa cewa wannan kuɗin mun yi tijara da shi kawai za su ce ga su dai komu suka je kuma suka yi cinikin su suka sayar suka zo suka ce to ga kuɗi amma ga abin da ya faru sai Umar tambayar farko da ya musu ya ce shin duka sojojin ne ya ba shi irin wannan bashin suka ce a muka ɗaya ba wa ya ce ooo jagayen halifa ya ba su ko ya ce a to kenan duka kuɗin na gwamnati ne sahabban da ke zaune tare da Umar suka ce a'a ba kuɗin gwamnati ba ne to tun da ni haka ne a raba rabi riba za a raba rabi rabi ta gwamnati rabi tasu domin ɗaya daga cikin yayan Umar Ubaydullah da shi a karɓi kuɗin duka sai ce a baba ai da wannan kuɗin ya ɓace da za ka ce sai mun biya shi tunda sai mun biya shi a ke kenan riban ma ta wuce to nan ku kalli mazhabobin da suka fito cikin wannan kisa kawai mazhabin Abu Musa al-Ash'ari cewa in ka ɗauki kuɗin gwamnati kuɗin kowa da kowa kai business aka samu riba kai kawai wajibi a kanka ka dauki kudin gwamnatin nan ka yi wa gwamnatin ta kuma shi ne mazhabin shi ba kuma sahabbai biyu sun yarda da haka shine Ubaydullah bin Umar da Abdullah bin Umar to da suka je wurin ubansu sai kargo wani abu dan tambayar farko bai ce a'a ba kawai tambaya ya yi shin ya yi mace wurin sojojin haka ban da ku suka ce a'a sai ce a'a to sai ga nepotism kenan nepotism ya shiga amma da sun ce miki a ya yi wa kowa haka kenan shi ma Umar ya yarda da mazhabin wa kenan amma Musa shi ma yarda kenan a cikin rashin zuwa ce shi ma Umar ya yarda da haka matsalar shi shi ne kada a yi ma wa'yansu a bar wa'yansu to wani sahabi da ya ji ake akwai nepotism a ciki amma ba nepotism ba ne domin shi wancan ya fi sabilin layi ne sai ya ce to a raba riba rabi biyu ku riƙe rabi ku ba gwamnati rabi wai shin wai ko kun fi yin sahabban nan ta kawon Allah ne ku shi mutane aka raba riba wanda suka ɗauka saboda haka mazhabobin suna nan mazhabobin na nan wanda ya ɗauki kuɗin gwamnati ya yi tijara da ita ya mayar da gwamnati yanda daidai yake yana da haƙƙin ya riƙe ne riba shi amma in akwai sanayya wanda yake ba kowa zai a yi wa ba sai ya raba ribar ya ba gwamnati rabi su kuma ne ya riƙe rabi kuma yau matsala matsalar ko dai kawai an kwaci kudin gwamnati shi ne iyakar musibin mu a ƙasar nan an kwaci kudin gwamnati ba maganar sako kudin gwamnati ne mu tiwa ba a musulunci ko dan me shirkin nan da ake yi kin bauta Allah shi kadai shi Allah ya fi girma a wurin shi in bauta wa Allah shi kadai shi ne ya fi girma a cikin shi saboda haka babban laifin da musulmin Najeriya muka yi wanda shi yasa Allah ke azabta mu ga mu da karfin mu da jin mu da komai muka ke hada karawo makiyin Allah ya danne ku ya fi girma a wurin Allah akan mu sace kudin Najeriya dukan shi ya fi girma a wurin Allah ku bar makiyin Allah ya danne ku ya fi girma a wurin Allah da ku sace kudin Najeriya duka to daga nan za ku gane kurakuren da muke yi har dai shugabannin mu na baya abin da ya dame su akwai kasar lokacin da Allah ya ba mu kasar mai ba mulkin ta duk inda ka juya mu ne duk inda ka juya mu ne amma kuma wani ɗan suna da cikin mu ya so abin da ya dame su ana sace kuɗin Najeriya saboda haka za su ji yin mulki ba su duba kuma dole musulmi da Allah ya yi akan waɗanda ba musulmi ba su ji mulki don wani sace kuɗin ya dame su zai mulki don fatan kuɗi shi ne abin da yake kansu to yadda Allah ya bi shari'a shi ku bar ta yadda take yadda Allah ya bi shari'a ta ku bar ta yadda yake to me yake me faru an juyi ana ta juyi to ga yanzu an juye mu muna kafa alhali wannan kuɗin da kuke gani inda musulunci ne akwai wasu wanda ake cewa wal mu'allafa fa qulubuhum kudin da kan mutane mutum ya yi noma an karɓi zaton shi wannan ga wani ƙato can ana tsoron shi a ɗauko kuɗin na a bashi don yayi ne don yayi shiru mu yana cikin sistan na gwamnati amma mai yanzu an danne mu ba yanzu mu ne mu Allah fa kulo ne ba ba yanzu mu ne za a tara malamai a kai a Allah fa mu ne kulo wanda dala mu ne yanzu mu Allah fa kulo ne da dalan gwamnati a ɗauko a ba wancan a ba sarki can a ba wannan ku yi ne ku yi shiru a ci gaba da mulki ko ba shi bane shi kudin gwamnati makami ne kudin gwamnati makami ne ana amfani da shi don a samu ci gaba da mulki ko za ke da wani abu security vote ku kire ma ku dai ake ba gwamna ko ake ba head of state ba ku san inda yake da shi ba wai dan dai kawai a samu ne zaman lafiya don tsarin wannan baturen ya san cewa ana buƙatar maƙudan kuɗi don tauka ne taushe wata tarzoma kuɗi yake yi ake ba shi wannan kuɗi tomo abin da dare mu kenan sai kuka ga muka harbi kan wannan kanci wannan wannan ku wannan wannan garo dai a harbi ke ba mu da alƙibla daya tun wannan harbi ɗayan da muka yi hayya inna mamu ba mu da wata hanya ba to kai abin da ke kare dawo da wannan hanya in muna tunani ko a siyasance komai mu kullum abin da muke tunani maganar kuɗin ne kai talaka ka tashi baka karya ba ba ko ba kunu ba ba ko sai kuma gashi to abin da ya dame ka shine kai wanda zai zai kawo ko sai a bakin ka ko gashi bane kuma ko da ka buri ne ba dai kawai zo ko ba haka bane to wannan magana ma ta furke ce musulmi abin da aka fi hankuri wasbiru inna allaha ma'as sabirin ko hankuri ba maganar wallahi ko kuda kosai ba ne maganar kalimatun lahi an ta kuna hiya al-uliya maganar Allah kuma ta ce kullum a sama kuma wurin haka kudin kan shi shi ma makami ne wasu ba su ake yi ban ne don su shuru shi ne ake kira kudin gwamnati da kuke ta hauka na hushi kuna rarrabuwa kai ina gaya muku haka ne don ku gane abin da ya kamata mu yi sai mu tsayar da mutumin da muka san kowa zai samu laushi ya yarda da shi a haɗa hannu domin wannan karar 2015 in ba mu haɗa ƙarfin mu gaba ɗaya muka tafi tafiyan mutum ɗaya to tudun ya gaya muku masu makwabtaka da Niger su fara neman buloti ni ma ina da na san wani gaba aika da nawa aha ai sunnar Allah ce wala tanazu fa tashalu wa tazhabu rizqukum in dai kun jayayya to ba ku da ƙarfi to abin da ake plan kenan plan din ana shi daki daya bisa kan daya ana gani a gaban ku ana bayyana muku wannan fa fuskar kenan ko an zo ta kanta lokacin ne iblis ke fitowa da in dai ke duk wani siyasa fastan yana lallabawa duk wani siyasa fastan yana lallabawa amma ya zama ta kanta fa kawai haka duk yadda za a yi ko mene ne kada ku yarda ku kaddama naku to wurin kaddama wannan a samu wanda kowa zai yarda da shi kun gane kada wannan cibiyar ce a namu wannan cibiyar ce namu wannan cibiyar ce namu alhali waɗannan da kuke cibiyarwa kansu daman faɗin su ne ya kawo rubujewarmu faɗin su ne ya kawo ne rubujewarmu har in yau kun ce lalle lalle sai su kuma in za ku da ya faru wannan faɗin zai sake dawowa domin hasada ce tsakanin su hasada shi ke nan sa sake rushewa ku talakawa kun yi nan masu kuɗi masu abin da sun yi nan sarakuna sun yi can sun bai malamai duk inda rai tsaye cikin suke kowa kama kowa na adam saboda ka mu yana hakuri mu yarda mu kawo wani wanda ku talakawa hankalin ku zai kwanta da shi mawatu kafin hankalin su zai kwanta da shi sarakunan hankalin su zai kwanta da shi su kuma malaman in da yana da kuɗi na wanda su yi shi sai fa yace yana da muhimmanci a wannan karar sannan kuma wurin zaɓe mu zama muna da wayo da hikima mu zama muna da wayo da hikima ba mu kaɗai muke zo na ƙasar nan ba mu kaɗai ba ne domin yadda aka ce sai kana da ƙuri'u wanda yake kwatanta yi wani jihohi ashirin ashirin da nawa ashirin da hudu biyu bisa uku cikin jihohin Najeriya 36 ashirin da hudu saboda haka kuma don kun riƙe mutum damdam sai shi in kuma wani ɓangare kuma ba su san shi ba su san su ji ma ƙurin shi da za ku yi kuskure domin ba za a samu natija ba abin da ya kamata a yi shi ne sai kuma a duba waye kuma in gangara kudu zai yarda mutane za su yarda da shi in ya zo arewa mutane za su yarda da shi da in kun samu irin wannan Allah na da bayanin shi ba za ta araka ba Allah na da shi to duk sauran su yi hankali fi sabilillahi dan hada wannan al'umma samu zaman lafiya dan Allah su yi hankali dan Allah aka ce ku yi hankali a goya mishi baya ya ci zaɓe in ci zaɓe mafi ƙarancin dai duk yanda ya lalace duk yanda ya zama korof ba zai kai ga wanda zai zo cikin garinku ya saka bom mutane su mutu ba ba zai zo kuma ba ba yadda za a yi zai girke muku sojoji suna wani ƙarfukun maza da mata ka sauka wai ka zo wurin sai ka sauka kamar wani jin aure ya aure wasu ka sauka ne ka sauka ne ka a wai sun yi red block sun yi red block saboda haka suna tsoro wanda zai zo ya gaza musu bom domin suna yaƙi da su ne ba zai boko haram ake magana ba boko haram na yaƙi da sojoji da 'yan sanda so sojoji da 'yan sanda su yi rabu na saboda haka duk wanda ya zo wucewa ya sauka a ƙasa domin kada ya zo kama shi ya gaza musu ya gudu shi ne matsala sama matsala da zuwan nan tafi sauƙi shi ne in baka yi red block din baka zauna a barikin ka boko haram zai zanta zai ba ma bom din ko ka shige ba ka huta mana ruwa mu huta ko ba ni dogi ba ka tsere red block ko ka shige ba ni dogi ka huta mu huta boko haram sai ma su huta amma irin wannan abu ayi wasa da hankalin mutane a ɓace kuɗinsu a danne su kuma yin zaɓe zuwa zuwa a wuce shi ne muke tsoro shi ne muke gargaɗi Allah ya ba mu ikon kunnuwan jin gaskiya mu yi su to amin to aka ce ne wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba Allah ya ce wa kulu ku ci mimma razaqakumullahu abinda Allah ya azurta muku halalan tayyiban wato abu halal tayyib ne daɗi ne kyau مقول وزار وزور قبله حال متعلق به واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنين كما قدس أرى أن لن دوكي بشنكك إيماني وأن لن دوكي إيماني بشنكك تفن كامل ولا بشنك قدس ورايشي أي إن تفنوا أوامره واتقوا قدس أمنوا أن لا نجتنبوا نواهي كما قدس أبند ألا وهنوك أبند ألا حق مقتداه ديدي بقاتل ولا أبو بدون ظنين باتاريد الزرفة فوابا ولا مجاوزة حد فيهما ثم دكيت لحد أتكنسو إن الله أقول سيكا دا أبوك إيا كي أظن دا أكا سيكا إيا كدا كيت لحد يريني إن أكا هلا كدا دا أبوك وتأخلو باتاريد كيت لحد يريني إن كي حتى هكا ملاسيا فلا مسلمين كسب في حتى اقتصاد الدين مي أبوين دا الله يتي إن زامي إيا wanda ba za mu iya ba kuma mu wakkala shi zuwa ga Allah to da duk wannan rikici ba mu same shi ba sai ce wani marzulu to yana daga cikin kuma jirma hawa na shan to bi aiman la da ala ilaiha wato rantsuwa da rantsaka ku wanda yake babu buƙatar su wa rubbama jara ba jara su bane jara su al'ada ala al'asir bil yamin ala ghayr asr kuma yake su da yawa akan samu cewa al'ada ta gudana a kan harsunan mutane bilyamin da rantsuwa al'ada ta gudana a kan harsunan mutum da yin rantsuwa ala ghairi qasdin ba tare da niyya ba li tawfiqi ahadin domin ko ya tabbatar da wani alkawari li fi'lin fa'ali fi tawfiqi ahadin li fi'l aw tarkin don tabbatar da wani alkawari na aiki ne ko aiki ko bari barin aiki aw yahdhu ala shay'in yadhunnu kulluhu ko kai rantsuwa kan cewa wani abu ya auku tsammanin shi wa yadhharu khilafuhu amma fa alin abin nan da yake tsammani ya bayyana fi zalika fa hal fi zalika harajun shu in wannan rantsuwa da mutane ke yi akwai wani ne shi haraj abu kunci aw ismu ko wani zulmi qala Allah ta'ala la yu'akhidhukum Allah
Thank you.
Allah nan aya yayi bayanin me ya guri me ya zurfafawa yace la ya'khudhukum Allahu bil laghwi al ka'im fi aymanikum wato Allah zai rike ku da laghwi wato laghwi shine ya fassara wato rantsuwa fi aymanikum a cikin rantsuwanku mutum ya zama kawai kullum yana rantsuwa da Allah haka wa huwa me ne yake indana ma'ashir al malikiyya akwai ta kalma da malamin ya amfani da ita yace yana so ya maka menene laghwi na rantsuwa ya fassara rantsuwa wannan laghwi fil aymal malamin ya samu faƙani shi ne ke huwa indana a wurinmu na innan da malamin yake indana wurinmu huwa ma'ashir al malikiyya wato mu mutane masu bin mazhaban ne malik malamin na cikin su ne ciki yana ciki da wasu suna so suna musu wai malam bai malikiya malam bai kaba to malam ne yake shi shi sun kiro hadisin da sunna yake bi kawai haka nan da kai shi ma yana biyayya ga malamin da ke gaban shi malamin fiko da ke gaban shi malam na musu biyayya ɗari bisa ɗari matsalar bari mu kare aya sai a yi bayanin daga baya المالكية وتو أن يخلف على شيء يظن أنه كذا ليه لغو لا رنسوا المالكية شيء مكين رنسوا على شيء أكو ولا أبو شيء مكين برنسوا يظن أنه كذا إلا أماني حتى من دي أبو يكي برنسوا وليس كما يظن أما الحالي بعد يذكرا وهو أول مجاهد كما شيء مجانا مجاهد إيه قالوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظن انه قربى فلما نزل النحل قالوا كيف بايماننا فنزلت واتو دا صحابي سكن رنسوا على تحريم الطيبات سنت مو حرم تاما كم مو رنسوا مو حرم تاما كم دا الله تشا ولا 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 على ظن انه قربى اما ان سخن النمد سكن وكان سلوى ان ابو الله ما سداتي وسنتا نزوى عنا تو دا ما شو غالي ها دونك حرم تاما كايكا jin daɗi ba wai kusan taurawa da Allah kake yi ba kake jin daɗi kake shiga air condition kake shiga lexus kake shiga mai kuma wata kana tsammanin kurba ba kurba kake yi ba wani zai gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yar uwa ta yi rantsuwa ita za ta je haji a ƙafa ko ba za ta shiga inuwa ba a ƙasa za ta je ba takalmi ko ba inuwa za ta je haji sai annabi ya ce mata ya gaya mata ta shiga inuwa ta sa ta kalminta me Allah zai yi da wahalarta in ka wahala me Allah zai da wahalarta Allah ya sa ta wahala me ka kama saboda haka ba a kusantar Allah da wahala balle ka neme ta ka ce kuma ibada ce ka hana ma kanka cin abinci ka hana ma kanka bacci ka hana ma kanka kayi da abubuwa ga su nan masu kyau an yi wani yayi malami an gaisa ta sai sai ce ko wani malami malamin duniya da sai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam akai wani in daula ta kasa rike soja daga dukiyar shi ke tuwa ya rike soja soja ke rike ba wai mutane ma ba shi ne sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam dukiya Allah shi rada mu to saboda haka sai ya bayyana ba haka ba fa wani zina sai aka saukar da falis zina wa yanda shafi'i to imam shafi'i rahimahullah رحمة الله عليه فوق رحمه الله عليه هو ما يبدر من المرء من غير قصد وعطى عبن الذي تتودى جمهتون أباكين شي باتاريد ينا نسي با شي با هي يقول أبوبن ينا يرسوا في يبين با هكذا كي يقول أنا بقول أبي كي يقول الله والله والله اي والله 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 إني أكتري اي والله كالله فالسيسينا to wannan lagoji shi ne shafi yake a shi ake nufi a wannan aya ta qaulihi la wallahi bala wallahi wa huwa qaulu aisha radiyallahu anha shi kuma aisha akan haka ta tafi a wannan tafsiri walakin ya'khudhukum bima aqattu bima aqattu min al-iman bit-tasdid wa qulu bi-takhfif wa fi fi'an wa fi qira'ati aqattu al-iman ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان الله لا ترقل كما قلوا ابن دوزكيوكو سكا قدرتا سكا ينيرسو نرانسوا عليه biyar salatun a nan kan wato rantsuwa a kan sani. To in sai irin wannan rantsuwa da Allah a kan sani fakafaratuhu ne kafara shi, ai kafaratu ne ne wato kafaran wannan rantsuwa bi ma'anar sani idza hamistum fihi, in lokacin da kuka saba ma wannan rantsuwa shi ne ya kama ashiratul mafakin ku ciyar da mafakinai guda goma. ولا يتعين كونهم من فقراء بلد الحالف لكن مساكين لكل مسكين نبي بغير بلاد يا بقى طيب لا يطيع أتاه أن تعاني تفسيري لا يأخذكم الله بالنبي في أيمانكم ولكن يأخذكم بما قدتم الأيمان مالك دوان دي بيسي أفهمتكم suka ce ne lagon filaman malika ce lagon filaman shi ne ka ga wani abu ka yi zaton haka yake ka yi rantsuwa a kan shi sai daga baya kuma ya bayyana ba haka ba. A shafi ya ce a ba shi ba ne irin dai maganan nan ne ya zama rantsuwa da Allah ya yi wa a bakinka kawai kana magana kana wallahi Allah wallahi haka kuma duka biyu suna faruwa tsakanin mutane kuma haka ba. To nan imam guda biyu suka samu saɓani a fahimta nassin Qur'ani bal ya'khudhukum Allahu bil lahwi fi aymanikum, me Allah yake nufi lahwi fil ayman? Da manya manya malamai na addinin musulunci wani yake nan wani yake kaza ko haka ba? Sai Allah ya faɗa inda Allah yana son wannan ma'anar ko yana son wannan ma'anar da Allah bai da fasaha da zai bayyana, ina da fasaha da zai bayyana. Sai sai in wani ku ya aikata wani abu yana zuwa haka ne ya rantsuwa a kan shi sai kuma ya bayyana ba haka ba to kafara shi kaza, akwai matsala ne? Ko ko Allah sai duk wanda yake harkar shi yana zawo kullum ya sai ya faɗa lafzin Allah 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 ba tare da niyya ba to kafara shi kaza, za a samu sana? To wani lokaci ai nassin Qur'anin ne ke jawo rarrabuwa a fahimta, nassin Qur'anin ne ko ko nassin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce nassin ne ke kawo wannan rarrabuwa. To sai wani yau ya yanzu ya ce maka ka ga maliki ya rabu da kafi wannan mu koma ma sunna mana mu ga kalin sunna. Domin in ka ce za ka fassara wannan dole ka ɗauki ɗaya ma'ana. To matsalar rarrabuwar malaman nan ba matsalar su ba ce lafazin yadda Qur'ani ya zo ne. To in Qur'ani ya zo da wannan lafazin akwai wani dalili shi kuma. Ko Qur'ani na so ya nuna tanawwu, wannan ma daidai ne wannan ma daidai ne wannan ma an haramta wannan ma an haramta, amma sai zo da lafzi ɗaya ya ƙunshi abubuwa da ne da yawa. Ko Qur'ani zai iya zuwa da irin wannan ma'anoni ko na wani zamani ku riƙe wannan ma'ana, amma wani zamanin zai zo sai su ga wannan ma'anan ma ita ce mai amana a wurin su. Saboda ba a sutan a'imma, ba a sutan mazhab. Mazhab shi ne hanyar fahimtar nafsi, hanyar da za a biya a fahimci nafsi. In ka ce ka soki mazhabobi, to dole kai ma ka ɗauko ta hanyar fahimtar shi. Wannan hanyar fahimta shi da ka ɗauko ka zama kai ma mazhab, domin za a ce mazhab malikiya ko a ce mazhab shafi'iyya, in sunan ka malam Adamu Aliyu za a ce mazhab Adamu. Kowa da mutane shi, to wanda yake kore mazhab yana ƙoƙarin rarraba al'umma musulmai. Maimakon mun tattaru mun tattaru an rage an koya hudu, in ya zo ya keta wannan to shi ke nan daga hudun nan suka ƙida yawan adadin musulmi a kan mazhabobi ke nan, za a samu zaman lafiya? To maslaha ce kuma tarihi ne zo da ita silsilanta a hankali a hankali tun lokacin sahabbai, tun lokacin sahabbai take rabuwa. Yanzu za ku kisan Umar da Abu Musa al-Ash'ari yana da mazhabin shi na maganar dukiyar gwamnati Baitul Mal, in an yi tijara da ita kai wanda ka yi ka riƙe. Ina koma wannan fatwa ban zama ƙari ba, ku yi hakuri, ban ce ka riƙe ko ka ɗauki kuɗin gwamnati ba, ban ce maka ba. In ka ɗauki gudun gwamnati ka mutu da kuɗin gwamnati a wurinka Allah zai tambaye ka amma in har ka dauka a irin zamanin nan da muke ciki har ka dauka kana so ka ne kankane ka guji wannan matsala yaya za ka yi sai kai da ka dauka din nan yanzu kake ka mai da shi baitul mali inda ka dauko nan akwai wani kura irin ka a wurin amma dan nan ce wai ta kura da kai kai kura ne da amma ka zama kare yanzu dan ka fara tsoro in ka mayar da shi da tumal din nan wannan kuran zai haɗiye shi zai ma giya za a sa da shi amma in ka sai ka zo nan a zakka mana asalin zakka sai san menene a za a tara ne a ba gwamnati ita za ta raba ko haka bane to amma da aka tara gwamnati ba ta iya yi duka malaman duniya suka yi ijimai in kana da zakka kuɗin zakka za ka iya ba wanda shari'a ta yarda a bashi ko haka ba amma ba kai ka bayar ba to wannan kuɗin gwamnati ne a hannunka dama an ce a asibiti ne a gyara wa mutane addinin su a yi kaza a yi kaza dama haka ce kuma ga shi ka tuba me ya kamata ka yi ka gina masallaci to in ya gina masallaci yana lara kuma lada yana da lada kuma lada ai inda za ka sani kana da lada annabi ya kawo wannan ka'ida wani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa fi budi ahadukum sadaqa fi budi ahadukum wani al'awran shi akwai sadaqa sai wani sahabi ya ce ayi ahadu ahaduna shahatu wa yakunu lahu sadaqa mutum ya biya bukatar shi shi hawan shi sannan kuma a ce sadaka yana da lada sai annabi ya ce to a amma da ya sa wannan sha'awar shi a haramun yana da zunubi sai ya ce yana da zunubi ya ce haka yi fata a halal kuma yana da ne yana da lada duk abin da in ka yi akwai zunubi in ka yi aka san shi akwai ne lada
alhamdulillah
Amen.